This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin 3 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su, ga Ibrahim din da kanin labarai.
To hawa, kasashen Turkiya da Siriya da Iraki da kuma Jordan za su hada kai su yaki gauran ISIS. Yan sanda a kasar Georgia sun kama masu zanga-zangar bujirema gwamnati da dama jiya Lahadi. Sannan jami'ai a Uganda na shirin fara yin allurar rigakafin cutar Ebola ta gwaji a Kampala babban birnin kasar.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin za ku ji muhawarar da ake ci gaba da tafkawa jamhuriyar Niger tsakanin masu goyon bayan ficewar Mali da Niger da Burkina Faso daga sai ko ECOWAS da waɗanda ke kallon hakan a matsayin gurguwar dabara.
ECOWAS ko kungiya ce wanda suke abubuwa da yawa nake mutuntare da kasashen mu tsakanin mu da juna.
Haka zalika muna tafi da rahoto kan wani harin yan bindiga masu garkuwa da mutane a garin Jimlari dake Lau a karamar hukumar Lau ta jihar Taraba da yi sanadiyar rasa rai da yan awan gaba da wasu mutane da dama.
Abun da ya kasance karfe 10:12 da rabi
na dare
shigo wannan wurin din suka ce a nuna musu gida Alhaji Bakar.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da masu magana kan ce wuƙa ba ta huda shi. To amma fa duk sai bayan an sauraro kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Kasashen Turkiya da Siriya da Iraki da kuma Jordan za su hada kai su yaki gauran ISIS. Wanda hakan a cewar ministan harkokin wajen Turkiya zai sa Amurka ta iya kawo ƙarshen hulɗa da Kurdawa mayaka da ke Siriya. Turkiya na adawa da mu'amalar da Amurka ta shafi shekaru 10 tana yi da dakarun Kurdawa a Siriya. Turkiya ta ce kungiyar mayakan na Kurdawa da aka fi sani da YPG na da alaka da wata kungiyar Kurdawan kuma wadda kasashen Turkiyya da Amurka da kuma tarayyar Turai EU suka ayyana ta a matsayin kungiyar ta'addanci. Kungiyar ta YPG wadda ita ce tushen kungiyar mayakan SDF da Amurka ke marawa baya ta taka rawa gaya wajen yaki da ISIS tare da sojojin Amurka na musamman, kuma a yanzu ita ce ma ke gadin dubban fursunonin ISIS da ke arewa maso gabashin Siriya. Yan sanda a kasar Georgia sun kama masu zanga-zangar bujirema gwamnati da dama jiya Lahadi lokacin da dubban masu gangamin bukatar a gudanar da sabon zaben majalisar dokokin tarayya suka katse hanyar mota na wani dan lokaci a wani gefen Tbilisi babban birnin kasar. Wani wakilin kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ga lokacin da ake kama wasu masu zanga-zanga su uku ciki har da Nika Melia, shugaban jam'iyyar adawa mafi girma a kasar wadda ake kira gamayyar kawo canji. Kamfanin dillancin labarai na Interfax ya labarto cewa tuni aka bada belin Melia bayan tsare shi da aka yi kan saba ma gwamnati. Gwamnatin Trump ta kori wasu manyan jami'an tsaro a hukumar raya kasashe ta Amurka USAID a ƙarshen mako bayan da suka yi kokarin tsaida wasu ma'aikatan sabuwar hukumar inganta tsarin aikin gwamnati DOGE a takaice wadda hamshakin mai kudin nan Elon Musk ke tafi da ita. Lokacin da suka doshi wasu sassan ginin da ba kowa ake bari ya shiga ba a cewar wasu majiyoyi uku jiya Lahadi. Wannan ƙari ne kan wasu gwamman ma'aikatan USAID din da aka cire su daga mukamansu yayin da shugaba Trump ke ɗaukar matakan canza matsayin hukumar daga mai zaman kanta sannan watakila ya maida ita ƙarƙashin ikon ma'aikatar harkokin waje. Manyan ma'aikata wajen 30 a sashen harkokin dokoki da jama'a suka kasa iya buɗe akwatin wasiƙunsu na email tun daga daren jiya a cewar akalla wasu majoji biyar wanda hakan ya sa adadin manyan ma'aikatan USAID da aka tura su hutun dole a cikin makon da ya wuce ya kai 100.
Gaba kaɗan a cikin shirin Ibrahim zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko da zai kai mu jamhuriyar Niger, inda ake ta ci gaba da tafka muhawara tsakanin masu goyon bayan ficewar Mali, Niger da Burkina Faso daga ƙungiyar sai da yawo ko ECOWAS da waɗanda ke kallon hakan a matsayin gurguwar dabara. Daga birnin Yamai ga Sulaiman Mini Barma da ƙarin bayani.
A taron manema labaran da ya kira ta manhajar Zoom a washegarin cikarwa a don ficewar waɗannan ƙasashe daga Sediyawo ne shugaban hukumar ƙungiyar ta ƙasashen yammacin Afirka Dr. Umar Aliyu Turai ya sanar cewa ya samu wasiƙun buƙatar tantaunawa daga ƙasashe biyu daga cikin uku mambobin ƙungiyar IOS. Duk ko da cewa tuni al'ummomi da hukumomin ƙasashen suka yi bikin tabbatar da ficewarsu a hukunce. Wani kusa a hambarariyar gwamnatin Nijar Sahanin Muhammadu na cewa tsinke alaka da ECOWAS abu ne mai kamar da wuya ga kasashen nan uku.
Tun lokacin da sun nemi su kudirin cewa da suna son su hita daga wannan kungiyar, kamata a ce sun fara tattauna, saboda ko a gwamnatoci wanda an ka zaba, idan zaka dauka irin wannan matakai sai kai abin da ake cewa referendum, balle wanda kawai zuwa ne kai da kenin bindiga. ECOWAS fa kungiya ce wanda suke abubuwa da yawa nake mitittira da kasashen mu tsakanin mu da juna. Abin da shahi harkan duwan ne, abin da shahi harkan tsaron kasa kasashen mu ne, da wasu mayan project wanda suke ake cewa project integrator na tsakanin kasa da kasa, zaman to project ne na hanyoyi, zaman to project ne na wutar lantarki, zaman to project ne na abubuwa da dama.
To amma kakakin gamayyar kungiyoyin Front Patriotic masu goyon bayan gwamnatin CNSP Bana Ibrahim na da shakku game da ainihin abubuwan da wasiƙun ƙasashen na US ke nufi, ta la'akari da shawarwarin da taron ministocin harkokin wajen ƙasashen uku ya tsayar a Wagadugu a jajibirin cikar wa'adin na 28 ga watan Janairun 2025. Saboda haka magana ce ta tafiyar kafada da kafada, in ji shi.
Zaman taron da an kai baga shugaban diplomasiya na Mali ya ba shi umarni an ka ce je ya tattauna da ECOWAS da sunan kasashe uku na kungiyar IOS.
Me za su tattauna kenan?
Za su tattauna su ga a gaba ya ne za a iya a sadu hulɗa tsakanin kungiyoyi biyu. Kuma akwai kasan ma'aikata wanda sun huto daga kasashen IOS da suke cikin kungiyar ECOWAS. Kaka za a janye su a ba su tallahin da ya kamata a ba su, wannan duk suna cikin tattauna da ya kamata yi. Yalla a gaba ECOWAS zargin da ake musu an gyaran huska, za a iya samun wata canjin ra'ayi daga kasashen uku na IOS.
Wannan ba shine karan farko da ake samun ficewar wata kasa daga sahun kasashen ECOWAS ba, domin a shekarar 2000 Mauritania ta fice daga kungiyar Salim Alin don shiga kungiyar kasashen Larabawan yankin Maghreb, kafin a 2017 ta shigar da bukatar neman amincewa ta sake komawa ECOWAS din, sai dai kawai yanzu bata samu amsa ba, kamar yadda kasar Morocco da ta sami haye kujerar yar kallo a shekarar 2005 ke jiran amsa a yanzu haka don samun izinin zama mamba ta dindindin a kungiyar tarayyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To hawa, yayin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ke shirin zuwa birnin Washington DC don ganawa da shugaba Donald Trump, kungiyar Hamas ta saki ƙarin Isra'ila wanda ta yi garkuwa da su, ciki har da wani mai takardar shaidar zama dan kasashe biyu, wato Amurka da Isra'ila, bayan shafe watanni shida a tsare. Sannan su kuma Isra'ila, koko ita kuma Isra'ila ta saki gwamman Falasɗinawa fursunoni, ana kyautata zaton mataki na biye na yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza din, na cikin ajandar ganawar shugabannin biyu da za a yi gobe Talata. An fara aiwatar da mataki na farko na yarjejeniyar tsagaita wutar kwana guda kawai kafin Trump ya hau karagar mulki, kuma wasu masu nazarin al'amura ciki har da Isra'ilawa na cewa shine ma ya matsa ma kungiyar Hamas da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu suka kama tafarkin sulhu. Netanyahu na ganin Trump a matsayin wani babban aminin Isra'ila.
I believe that working together again, we will raise the U.S.-Israel alliance to even greater.
Yace na imanin cewa muddin muka yi aiki tare zamu karfafa hulɗar Amurka da Isra'ila fiye ma da yadda take a yanzu. Na imanin cewa zamu kammala yin galaba kan mukarraban Iran da na ayyukan ta'addanci sannan mu kawo wani sabon yanayi na zaman lafiya da ci gaba a yankin. Ita ko Gail Tashin wata professor kimiyyar siyasa a Jami'ar Hebrew dake birnin Kudus tace
the only one that can actually make Netanyahu continue with the deal.
Babu wanda zai iya sa Netanyahu ya ci gaba da aiki da yarjejeniyar nan sai shugaba Donald Trump na Amurka shi kansa. A ƙarshe jami'ai a Uganda na shirin fara aikin wato yin allurar rigakafin cutar Ebola ta gwaji a Kampala babban birnin kasar don hana barkewar cutar a cewar wani babban jami'in a jiya Lahadi. Wani rukunin masu ilimin kimiyya na yin wasu rigakafi na gwaji masu nasaba da shirin na raba zubi wajen dubu dari kenan ko dubu biyu na rigakafin gwajin saboda dakile nau'in Sudan na cutar ta Ebola a cewar Fantanio Kilubu babban shugaban cibiyar nazarin kwayoyin cututtuka ta Uganda. Ana kan gaggauta inganta rigakafin saboda a samu amincewar dukkan matakai na hukuma a cewar sa. Ya kara da cewa rigakafin bai samu lasisi ba tukunna.
Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Toma da Lions kuma sai jihar Taraba a Najeriya inda wakilin mu a can Salisu Lado ya shaida mana yadda harin yan bindiga masu garkuwa da mutane ya ci ran mutum guda tare da yin awon gaba da wasu bayan Allah a garin Jimlari da ke Lau ta jihar Taraba a yayin wani hari da yan bindiga suka kai cikin garin a cikin dare.
Al'amarin ya faru ne a kauyen Jimlari da ke karamar hukumar Lau a jihar Taraban. Suka yi garkuwa da mutane tara zuwa kashe ɗaya kuwa nan take. Ɗaya daga cikin mazauna wannan yanki na Jimlari wanda ko lamarin ya faru a kunnuwansa ya shaida mana yadda lamarin ya kasance ta wayar talaho tare da alƙawarin cewar ba za mu ambaci sunansa ba.
Abun da ya kasance karfe 12:30
na dare
shigo wannan wurin din suka ce a nuna muku gida Alhaji Bakari kaje suka dauki Alhaji Bakari na ko suka fitta wani akwai wani mai suna Umar Mafindi ko fitta shi akan shi da farko shi zai kai su gida Alhaji Bakari shinde yanzu aka sai da jiya bayan daki sai wannan yana sai karka gudu zai harbe ka sai fika na harbe shi ma sanan shi ya fari aka dauki kannensa kuma guda uku kai dan uwansa makwabcinsa shi kuma da biyara hudu a dakin sa aka je aka dauki Alhaji Bakari kuma fitta jinila dai mutum tara aka deba dai
wannan lamari ne ma ya sanya na tuntubi da kashin Jimlari wato Alhaji Mustapha Abdullahi
su da mashi da ba sun jura kafa ne kuma sun shigo ne ta gabas da garin sun zo suna cin taki suka ringa fitta mutane suna hara suna tattarawa
kamar mutane nawa suka dauka a takaice
a lissafi dai sun dauki mutum tara sun kashe mutum daya shine ya bada lissafin mutum goma kenan.
Wannan yanki naku na Jimlari ba ku samu wani agaji na jami'an tsaro ba yayin faruwar wannan lamari
ya mun samu wani agaji ba saboda mutum karan kansu kama su bada rahoto masu farna su riga sun farna su da
to yanzu su waɗanda aka ɗiba iyalansu wani hali iyalan ke ciki
iyalan dai suna kuka suna ne ka kuka kuma ga Allah da kuma hukuma baki ɗaya don ba wani abin da za su yi dai don su gaba da roƙon Allah dai waɗanda suke yana su suke sun kwanci lafiya.
A nasu bangaren rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Usman Abdullahi Jada wanda ne masa tambaya kan cewar ko rundunar 'yan sandan jihar Taraba suna da masaniyar faruwar wannan al'amari duba da cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da mutane tara sun ko kashe ɗaya nan take a wannan ƙauye na Jimlari da ke karamar hukumar Lau a jihar Taraba inda yake
misalin karfe 1 na dare an samu shigan masu garkuwa da mutane a cikin
garin Jimlari dake karamar hukumar Lau nan jihar Taraba kuma sun tafi da mutum tara kuka kashe mutum guda a daga jiya karfe 1 zuwa yanzu dai ita rundun yan sandan jihar Taraba ta sami hadin gwiwa da 6 brigade na sojoji da kuma hadin gwiwan yan banga da maharba an bazama cikin wayannan duwatsu an bi wayannan masu garkuwa da mutum a ceto rayukan wayannan bayan Allah da aka tafi da su ba tare da an ji ruciwa ba
to ranka dai wani mataki kuma rundun yan sandan jihar Taraba ta dauka dangane da faruwar wannan al'amari zuwa yanzu
ta rundun yan sandan jihar karkashin kulawan commissioner yan sanda CP Ukachi Peter Opara ya bada doka tsaye yacewa lalle a bi su don a ceto ran wayannan bayan Allah ba tare da an ji ruciwa ba
wannan al'amarin ya faru ne a kauyen Jimlari dake karamar hukumar Lau a jihar Taraba inda yan bindiga suka yi garkuwa da mutane tara suka kokashe ɗaya nan take yanzu haka dai al'umma mazauna wannan yanki na Jimlari suna cikin tsare tare da fargaban cewar ko yan uwan su tana cikin halin lafiya ko kaka Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to madalla an gaida Salisu Lado da wannan rahoto ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a dusar da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya
Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau shirin zai daura kan batun kisan gilla da ake zargin rundunar yaki da yan ta'adda ta operation farauta ta yi wa wani matashi a Adamawa ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumar A shirin mu da gabata ne mun fara kawo muku labarin wani akasi da ya faru a birnin Yola na jihar Adamawa inda aka samu akasin da ya kai ga jami'an tsaro na rundunar yaki da yan ta'adda operation farauta suka yi wani matashi dukan kawo ka da sunan binciken cewa an bashi wayar sata da hakan ya sanadiyar rasa ransa labarin akasin nan ya auku ne a shekarar 2023 a watan Agusta inda aka kama wani matashi mai suna Yusuf ana zargin sa da sace wayar matar shugaban asusun ba albai tallafin karatu scholarship na jihar Adamawa Ahmed Abdulwan Banzumo mahaifin Abdullah Dr. Tukur Abba ya fara ba mu labarin abin da ya faru tun lokacin da aka zargi dan sa da karbar wayar sata inda a yau zai tashi a dare lokacin da aka buƙaci daukan dan sa zuwa ofishin yan sanda don gudanar da bincike
Okay, since that's the police, we want to come police day and not because even when the boy was going like this, he was carrying a corner with Chiramo. Now it's not morally for me to follow to follow them at that point. Quoting the secret police that day, but they didn't tell me they're going to Operation Farata. It is when they took them there, as not knowing that they have already went and complained on Operation Farata, and possibly this men were ready to receive the boys. Tony ban sabun I never knew ma it was only when this thing happened that I knew I've been seeing them there but I never knew what they were doing specifically nothing the figures nothing the office best not in AK Spinola I'm saying but I actually know what they're supposed to fight is insurgency Boko Haram the insu kidnapping the bandits the
Santa da su ba kotu bane kuma ba yan sanda bane ba civilians bane
So some people use them to set his course. This is what I have been like, because I know.
But to Dr. Kamarir da ke amfani da yan sati nan.
Yawa.
Kai karan mutane su kakkaita su
haka da ake din they use them to set his course. And they knew, those people that took this boy, they knew what happened. So, da haka je, ana dukan yaro a can ne. Sai aka use him wire. Because na ce masa yi ke wayar sani. So they didn't use his own telephone. Yaron da ya company driver ne shine ya buga because ya san section ina muna da inda fice ya buga so muna ji Abdullah yana kuka yana ce dan Allah mu nemi waya ko ina yake mu kawo wayannan mutane suna so su kashe shi tun da yake kuma yace wai yace wayan yana dakin sai ce to mu je mu ransake dakin gabaki da ba waya yace shin call back so my first son call back an wayan yaron da yake cin shi Faruk Usman wanda ya company driver ya zo gidana shi sun shi Faruku Usman so ya kira Faruku din yake masa mu ba mu ga waya ba ko za ku zo da shi ya nuna mu waya so we are saying sai suka iso da yaro dai handcuffing hana back so ta hannun a baya suka handcuffing daga shi sai boxer sun tube shi ga alaman duka a baya ta ko ta ina ga alaman bruises abunan nasa his nasa downward so nake musu dan suka zo da shi akwai policeman suka zo da hancin suka saukar da shi sai ya shigo sai ga policeman yana da bindiga the other policeman was holding a big stick and ina irin mai abunan da roban da ke cutting out of the tire of a motor has been used on duka mutane yana da shi one policeman din the other policeman was holding a fire so
Duk
asibin gano waya. Ku da kai muku yara ku je ku question nasu ne ku bu yaro har ya gama su ji ke sai da dole ne sai ka holding the gun. Ana kiran shi Bashir Borno. Yace wai yaro yace wai yana gidan shi ne mun zo ne cewa da yaro yace kun buge shi kuna so kashe shi ne shi yasa ya fada wayan nan ne. Da muka zo kuma nace Abdullahi mushigaran ka nuna mana waya. Yace wallahi dadi ba waya cikin gidan daki nan kada ma mushi aka we have ransacked everywhere in that room so yace suna so sun buge ni so su kashe shi yasa na fada wayan nan yana gida yanzu ma kada ka bar su ko ka fi da ni za su kashe ni if I just put on it so we need to let's go back to our base okay in fact I asked the chief she instructor nace what next da kun buge yaro to this stage what next yace wai sai mu tafi sai nace see edge this one so sai muka ce muka let's go back to the rest kuma ko a bese muka je
yawa ka kun tafi kare karaka ji Abdullahi
sai sun dauke shi motar suka kawo shi da motar gidan Zumudin na official kana shi din Hellas double decker sai muka dauke hanyar so da suka je zamu je sai aje sai muka dauke hanyar muna da fiya muna sai mun ga mai traffic gating a wajen muka suka saukar da yaran sai suka ce in tsaya gindin bisha na da daga ba suka ce shiga na shiga they remove his handcuffs at that time they remove him on da yazo gidan su bari sai sun handcuff aka mai da cikin motar kamar wani hardened criminal
to daga nan mutumin da ke shiga tsakani Hussein Bello ya faɗa mana abin da ya faru da Abdullah har zuwa lokacin da rai yayi halinsa
to da sassafe sai buga mini sai ce ai suna medical center sai ce medical center sai ce sai nace wasa ina zuwa sai ce to da na fita sai na bugawa shi Abdullah yake Zumo yaron nan fa an dace shi an ji masa ciwo yanzu nan dadin din baban sa ya buga ni yace ni suna medical center sai ce min wallahi shi ma wallahi tun jiya wallahi bai da lafiya shuga sa me na shi ya dawo amma zai tura dan gidansa so in na je na sami Dr. Tukuru a medical center din so sai can Dr. Tukuru ya ce min doctor akwai doctor ne dai abuna akan ICT abuna scan so ya je zai fitar da file na yaron din so don akai shi CT scan din so sai ga dan gidan wanda shi Abdulmu yace zai tura so sai ya tura shi so yanzu ya ga yaron ya ga yaron so a gujin sai dama akwai zamu je fufure da wani akwai abunda zamu je mu zan je siya shinkafa a fufure akwai so daga gujin sai na ga akwai kanin shi yayan Abdullah ne ko kanin sa sai nace masa in dajin ku yazo ce bari in je fufure sai na dawo na dawo da daddare sai muka koma muka je muka ga shi Abdullah an mai da shi intensive care
wajen kulawa na musamman
exactly so abujin muka je da daddare we spend about an hour abujin amma an hana mutane zuwa so muka je ha da safe na kwance kawai sai aka buga min waya sai ce ya ubando mai buga min waya sai ce min ta Abdullah nan fa lokaci yayi sai nace what sai ce Abdullah lokaci yayi kuna ina suka ce yanzu nan ma suna asibiti so sai muka yi sai na tafi albitin din sai da na same su an kai shi mata akwai investigation
shirin nan kwatan din jihar Adamawa ta bakin kakakin rundunar SP Suleiman Yaya Ngoroje
to farko dai matakin da aka dauka shine commissioner yan sanda ya bada umarni a gudanar da bincike kuma yayin gudanar da bincike mun kammala bincike wa'inda muka samu da hannu cikin wannan aika-aika akwai sarin da aka bi nada akwai wasu jami'ai tunda kaje na hadin gwiwa ne wanda ba jan sanda kawai ba inda kowani jami'i ko kuma kowani runduna suna da matakai da suke dauka wanda ake ce internal matters sannan mu jami'an tsaro mu ma mun yi haka mun dauki internal matters in actions in our cikin jami'an mu wanda suke da hannu mun gurfanar da su gaban shari'a bayan daukan matakan da ya dace yanzu haka da nake ga maka case din ya koma kotu sannan kuma ita kotu ita ne za ta yi shari'an da ya dace ga abin da ake zargi a kai to wanda suke yan sanda akwai wanda aka yi musu bincike an same su da hannu sannan kuma yi trying nasu ta cikin gida kuma an kore su aikin dan sanda sannan mun mika su gaban kotu domin kotu ta yi hukunci akwai kuma wanda muka ga laifin su bai kai a kore su ba to amma duk da haka tunda abinda ake laifi ya riga ta aikatu to dole ne kotu ne suke da hurumin yin hukunci to su ma suna nan ana gaban kotu sannan kuma za mu bada dukkan hujjoji wanda muka tattara game da wannan aika sannan za mu mika ma kotu sannan za mu bibiya mu tabbata an yi ma kowa adalci
masu raro kun dai je da ta kasance har ta kai ga matashi Abdul da ya rasa ransa bayan shin dukan danganci daga jami'an haɗin gwiwa na operation farauta shirin ciki da gaskiya dai tuntuɓi sauran hukumomin tsaron da jami'an suke da hannu a wannan badakala don jin irin matakan da suka ɗauka na ladabtar da jami'an su duk a ƙoƙarin daƙile faruwar irin wannan zalunci idan kuma mun samu wasu ƙarin bayanai za mu dawo da wani sabon shiri kan wannan batu sai a biyo maku zuwa don jin wani sabon shiri idan Allah ya kai yanzu a madadin abokan aiki na Nasara da Mai Kaya da Lado Salisu Garba waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarki Hashim Gumi ke cewa mu kasance lafiya
to madin lafiya biyo mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban shirin kafin mu karkare ga Ibrahim da takaitattun labarai
to a takeitan kasashen Turkiya da Syria da Iraki da kuma Jordan za su hada kai su yaki gauran ISIS wanda hakan a cewar ministan harkokin wajen Turkiya zai sa Amurka ta iya kawo ƙarshen hulɗa da Kurdawa mayaka dake Syria Turkiya na adawa da mu'amalar da Amurka ta shafi shekaru 10 tana yi da dakarun Kurdawa a Syria Turkiya ta ce kungiyar mayakan na Kurdawa da aka fi sani da YPG na da alaka da wata kungiyar Kurdawan kuma wadda kasashen Turkiyya da Amurka da kuma tarayyar Turai suka ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci. Yan sanda a kasar Georgia sun kama masu zanga-zangar bijirema gwamnati da dama jiya Lahadi lokacin da dubban masu gangamin bukatar a gudanar da sabon zaben majalisar dokokin tarayya suka katse hanyar mota na wani dan lokaci a wani gefen birnin Tbilisi babban birnin kasar kenan gwamnatin Trump ta kori wasu manyan jami'an tsaro a hukumar raya kasashe ta Amurka USAID a ƙarshen mako bayan da suka yi kokarin tsaida wasu ma'aikatan sabuwar hukumar inganta tsarin aikin gwamnati Dodge a takaice wadda hamshakin mai kudin nan Elon Musk ke tafi da ita lokacin da suka doshi wasu sassan ginin da ba kowa ake bari ya shiga ba yayin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ke shirin zuwa birnin Washington DC don ganawa da shugaba Donald Trump kungiyar Hamas ta saki karin Isra'ilawan da ta yi garkuwa da su ciki har da wani mai takardar shaidar zama dan kasashe biyu Amurka da Isra'ila kenan bayan da wato suka dan samu daidaita
to ma sauraro baki daya da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya ne kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da maimaitin shirin yanzu a madadin Ibrahim Garba da yake ni gabatar da shirin sai Dadi Balawe da ya hada mana sautin shi wato ya bada umarni da ma injiniyan mu Elzubair Hawa Sharif ki muku fatan alheri sai mun hada a shirin mu na hantsi idan Allah ya kai mu